Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Suna na Hauwa Sharif. Madalla, yau muna uku ga watan Disamba shekarar 2024. Shirin yau da gobe yana kasar Ghana, inda wakilinmu da ke can Hawawa Abdul Karim za ta kawo mana bayanai da hirarraki daban-daban game da babban zaben kasar da ke tafe, a yayin da al'ummar kasar Ghana za su fita rumfunan zabe domin zaben sabon shugaban kasa a nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa idan Allah ya kai mu. Don haka, ba tare da wata-wata ba, zan ja gefe in bar ku da takwarattawa Malama Hawwa'u cikin shirin na yau da gobe.
Jama'a sauraron mu barkanku da wannan lokacin. Ni ce taku Hawawa Abdul Karim Young Fania da zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin namu zai fara da tattaunawa da wasu matasa waɗanda ke goyon bayan manyan jam'iyyun siyasan kasar Ghana. Sai wani taron zaman lafiya da aka hassasa wanda ya samu halartar manyan maluma da fastoci domin zaman lafiya a wannan lokaci da ake dab da zabe. Sai mu kawo ƙarshen shirin da taron saukan Alkur'ani da iyaye mata suka hassasa domin a samu zaman lafiya a kasar nan. Wannan taron kuma ya samu halartar matan mataimakin shugaban kasar Ghana kuma dan takara babban jam'iyya mai mulki MPP Hajiya Samira Bawumia.
Allah gani rabo gani abadana.
Yau saura kwana uku kacin 'yan Ghana su shiga rumfar zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu, inda kowane unguwanni za ka ga an ɗora hoto na 'yan takara a jikin ginin gidaje. Wasu wuraren kuma an ƙawata su da tutocin jam'iyyun siyasa. Kazalika, a wasu wuraren an yi zane-zane na musamman, wato huskokin 'yan takara ne, tun daga kan masu neman shugabancin ƙasar har izuwa 'yan takarar majalisu ne aka yi zane-zanen su a jikin gine-gine. Yayin shigar mu cikin unguwar Nima, inda ake hada hadar kasuwanci da ke cikin mazabar a yawa su East a nan birnin Accra, haka muka gani.
Za mu fara jin ra'ayoyi 'yan mata guda biyu da na gan su sanye da kowa ya sanya kalar tutar jam'iyyar da yake so.
Salamu alaikum, ya sunan?
Sunana Aisatu.
Aisatu, me kike yawa wannan kasuwar Nima?
Ina sayar da kayan yaji.
Me sauran kwana uku ai zabe, wa zaki zaba?
Ah, wallahi dan zabe Bawumia.
Bawumia?
Bawumia dan zaba.
Me yasa zaki zaba?
Dan zaba Bawumia dan aikin da Bawumia yayi ya sa soyayyar shi ya kama ni, shi zan bawo.
Ina ganin akwai nasara.
Insha ma Allah.
Ko
da ikon Allah.
Insha Allah, nagode.
Ba Allah muke fadi mawa. Sai sa komai Allah ne mun san da sha ma Allah. Bawumia sai ya dauki wanga zabi.
Assalamu alaikum Hajji.
Wa alaikum assalam.
Ya ku yaje cikin wannan babban kasuwar Niman nan, me kike yi?
Ina sada kayan sobo.
Kayan sobo.
The spices.
Da
kayan mata.
Kin zango aka haife?
Nan ga na kafe, nan ga ci aka sa cibi na cikin Nima.
Sauran kwana ku a tayi zabe, zaki fita ki zabe?
Dan yi zabe sosai.
Wa zaki zaba?
Lema da Jangramani Muhammad da MPC Honorable Macnaiza.
Me yasa zaki zabe?
Don yayi muna gaske da jama'a, yayi muna kuma zai kara yi muna da ikon Allah, kuma zai kara yi muna.
Kina gani akwai nasara?
Akwai nasara da sosai, da izinin Allah akwai nasara. Akwai na ba da karfin mu ba mu sata. Mun saba ci su suna sata. Shekaran ga Allah bai ba su sata. Allah ya zabi mai gaskiya ba mu sata. Da iko Allah za mu kwada. Za mu ci su ne kamar na America.
To jama'a mu sauraro, kamar yadda kuka sani muna cikin babban kasuwar nan na Nima. Idan ka shigo wannan mazabar zaka tabbatar kamar lalle kan ka shigo yankin ka. Jama'a su shirya sab. Ana rally.
ana siyasa, ana gudanar da kuma kasuwanci a lokacin daya. Za mu tattauna da wasu muji bangaren jam'iyya mai mulki sun hasasa wasa wadda za su yi domin yaki neman zaɓe. Bangaren jam'iyyar NDC ta hamayya su ma sun hasasa wasa a wuri daya. Za su dukkanin su makwabtan juna ne, za su yi wannan wasan daga cikin yakin neman zaɓe na ɗan takararsu, wato ɗan takararsu. Za mu samu ɗaya daga cikin bangaren jam'iyyar NPP da ɗaya daga cikin jam'iyyar NDC. Mu tattauna da su, mu ji irin manufofinsu da yanda za su haɗa kai su tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan lokacin da ake dab da zaɓe.
Salamu alaikum, da wane ke magana?
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Baba Alhaji. Ni dan NDC ne.
Na ku kafa?
A sunana Abdullahi Ali dan MPP.
Na so san wanda MP mai wakilcin magabar ku daga majalisa wanda ya tsaya takara.
A Honorable Macnaza shine MP mu na Ayawaso East. Sannan kuma Honorable Zakraman shine parliamentary candidate na MPP Ayawaso East constituency.
To zan so san wani abu ya ja hankalinka matsayin ka na jam'iyya mai mulki MPP, kake ganin wannan jam'iyya ta dace ta koma kan mulki?
Farko dai dacewan MPP ya koma kan mulki, wato mu break 8 nan, is very clear. Wannan alhairin da gwamnati ya kawo na MPP 8 years mu ya dace a ce mun continue for another 4 years. Na farko yau alherin party nan na MPP ko ce mulkin president Nana Addo Danko Akufo-Addo da Dr. Mahamudu Alhaji Mahamudu Bawumia kaman saukowan adari ne. In ya sauko, kofan kowa yana jikewa, ba wai kofan wani ya jike kofan wani bai jike ba. Free education
shine bambancin shi da sauran jami'a. Kai ra'ayi da haka a matsayin ka na mai wakilcin jami'ar NDC?
Ah, bai ra'ayi da haka ba.
Menene hujjan ka kan rashin ra'ayi?
Ina da hujjoji daban-daban. In fact, sai wa mu nan nan ga muna kira shi Nima Highways. It has been one of the first highways in Ghana. In the da manyan shugabannin kasa na Ghana da ƴan waje duka sun zo Nima Highway ake bin da su. Yau in ka duba Nima Highway inda kike sai sha ce kasan da garin da shugaban kasa yake kenan, gidajin na bayan gano, vice president yana bayan gano kanda, sha ce wai abin da sun ka bari muna kenan shekara 8. Ai sai mu ce a muna neman sakiya. Bayan haka nan in ka duba lamarin tattalin arzikin kasa da muka kira shi economy kasan, sannan mu bar sarauta 2016 dollar yana four cities. Sanin dollar gaje Africos, akwai sanin dollar da zamana na duniya duka, amma sun maganti nasu. Gaje Togo sun maganti nasu.
Banyaya na NDC ya kawo wasu maganganu. Na farko ya kawo magana kaman batun dollar. Aside from batun dollar, ya kawo batun city. Muhimma kan mu gaskiya, wai kamin su bar mulki 2016 sun bar dollar kan 4 city. Kamin kufuwa kuma ya bar mulki, ya bar dollar kan 1 city. 1 city, 1 dollar. Ebari, in day you are trying to tell me kaman yau MPP they manage economy na very well ba. Based on that, ya kamata vote my NDC. NDC suna kan power. Suka iya from 1 city, suka kai shi 4 city. So, with that in your work and that, the whole world, muna cikin global economic recession. Ba garin da ke dollar, kudin garin ne fi dollar. I'm always challenging, ina challenge. Inda akwai garin African ga, kudin shi ya fi dollar. Aka muna ce garin ga, kudin shi ya fi dollar. Then from there, we can argue on that. Election kuma, lokacin election, da kunu 2 city, yau da kunu 5 city. An wuce, yanzu ana duba ni da ki, me government one policy government ke kawo mu duka mu ci amfani kaman free education. Yau izan John Dramani Mahama aka ce wai shine president in Ghana, Allah kiyaye 4 years. Mahama bai bari dollar nan da yau aka ce wai na 16 city. Mahama bai bari komo 4 city. Wannan mu duka mun san bai yi shede dollar nan eje 20.
John Mahama as a head of economic management team in 2009 to 2012 shine head of economic management team, mu duka record shi. In 2008, 2009, 2010, akwai world economic crunch. A lokacin da Obama ya zo zama president in America, ya kamata ya bail out wasu company in America yanda za su yi su survive the world economic crunch. At that time, jaka duba record John Dramani Mahama, ya samu 33 months of single digit inflation back to back. the level of unemployment at 8% and the assessment on the man
Mahama. Policy there. I'm not saying Kona may work in the year. NDC, the real John Dramani Mahama, Bani policy, Paya, the Kati Galu, one Major Mahama Yaina Sara Kandalilu one.
Nasamani, Nafarko, John Dramani Mahama, Zekau, Abinamu Kreshi 24-hour economy. Masalang Matasayo, Sina Haiki,
Bahai Haiki.
There's work out 24-hour economy in the 888 times Uku. More run shift hiking, so Uku. One na ya body don't wanna otherless I'm a hiking.
Tell you ya but don't work.
Say if that's you wanna unemployment bracket. John Dramani Mahama Nakao and Nambaya Hakana. His Excellency John Dramani Mahama where about a sunny. Nasamani in Zezo. Zezo review. Free education, you make it even much better. Review free education means yana the what's their schools in the
school? Ingenta free education.
Exactly. You make sure come on. Yo, muna zamuninga. Bash in the kekem free education. Bash in the kekem free education. In fact, 80% of the component in is born by the parents.
Oh, okay.
Do you know that? 80% of the component in free education is born.
This is totally agaskiaban. In the kate me free education, 30% or 80% of the component in EIN. Now for co. What are the components? That's the first question.
Nazwa.
Take note.
Africa Education Watch.
Take note.
Nazwa. Report on free education. 80% of the components of free education is borne by the parents.
Thank you.
That is the fact
Thank
of
you.
The matter.
Nazwa Kangawe, African
Watch. Education Watch.
African Education Watch.
Yes.
Are they Ghanaians?
Yes.
You don't need a King Gaduka.
Yes.
Need a King.
Yes,
Ghanaians. Need a King Gaduka. Musan is a practical thing. Kekana base your fact on theory. Practically, Canada dia, Nada dia, Kona the Kanua, and locate school, Keda Kaj school. The only thing that the parent has to provide is the prospectus in the school. That's buyer. Prospectus, Nazwa. Prospectus in the buyer. Abin Kaj Kase has nothing. Has nothing to do with the government.
How much
the school fees will be paid by the government. The school uniform will be paid by the government. Feeding will be provided by the government. So Yanzu, how come Yaka Katamu and 80%? Aside from that, you know, Yaiwan Magana, where former President John Dramani Mahama as the head of the economic, it's not true. Former finance minister and when the Aiki and the late President Atamus, ya clarify, Ebar Mukasankama under NDC, as Finance Minister, John Mama was never the head of economic.
Wow.
John Mama inflation with single digit. It's under NDC, John Dramani Mama Mukasamo Ata Agriculture Mu was doing a negative. Okay. It's a fact.
Mumbarimusu, unemployment rate of 8%.
Under John Dramani Mahama, Mukatama, Unemployment Graduate Association. Where are you getting this? Where are you getting this?
I'm saying Canada here, NDC. Kakuma jam here, MPP. Kuru kwa kumata asani kuma achiki wanda nzango. Zango kuma na karfi. Kaya ma saying Canada jam here, NDC. Wani mataki za kabika wa
Oh, na samani ayawa su isi den kadu wa yende muke zama muna zama zaman lafiya muna son juna mun san juna mu iyayen juna ne mu kanin juna ne isa akan haka na mu ita ayawa su de muna nan soron da muke yi na samani kadu wa yau za mu yi rally suma in the next 50-30 minutes suma za su yi rally lokaci da buruka za mu yi rally amma soron da wasu muke ji shine yan ayawa su no fu ne za su kare kansu Dobi su ya ai wasu nofu suna da record kaman sun jama juna bindiga ba mu da wannan record nan ga ya wasu
is sune wanda labarin suke ya wuce wani lokaci
exactly esa wannan za su kare kansu nan
can
wasu is NDC da MPP da Abu Gudani
na'am kai kuma fa
ai wasu is constituency as member MP ina gan kaman muna zaman lafiya wanne ya magana garafa ni nani saboda ko an haife ku tagwaye kun sa riga kwala daya amma ba size daya bane akwai wani slim akwai ina da jiki sai ba lalle dole ne kowa ya bi MPP ba aka ba lalle dole ne kowa ya bi NDC ba in mu duka muka yi muka fahimci wannan mun samu hadi kai zango ya kamata mu kawo development muke ne ban zango ba fada ba saboda siyasa
gwada da shiga tsumma sai wuda za da raba su shiri na yau da gobe
la ilaha illallah duniya doron zabu
To shirinmu na gaba kuma wato Sheikh Abubakar Ali na Fari, shugaba na Light Foundation, ya sayar da taro da ya gayyato manyan pastoci da limamai domin su yi gargaɗi kan zaman lafiya. Sannan ya yi wani karamin kundi wanda a ciki akwai ayoyin Alkur'ani, haka ya zakulo wasu chaptoci na Bible domin wayar da kan dukkanin al'umma. Bara mu ji dalilin yin hakan daga gare shi.
La ilaha illallah bu duniya doron zabo.
Assalamu alaikum Sheikh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Barkanmu da yau.
Barka ke dajiya.
Kai ne furkon da ka kafa taron da ka hada pastoci ɗan Kirista da sarakan ɗan Kirista da musulmai malumma da imamai, ko ba haka ba?
Haka na ne, insha Allah, babu shakka. Wannan ba mamaki bane domin abinda tafiyan mu ya kunce kenan. Tafiyan mu cikin shekara 20 ba daya. Muna yada zaman lafiya saboda addinin mu an gina cikin zaman lafiya. Shi yasa yaya za mu bari wasu mutane su gane kaman mu kanda ake fadi game da musulunci da musulmai na ba gaskiya bane. Ya fi irin taro haka she mu nuna mu hada kristoti da masu fadi aji, kagan manyan anguwa sarakuna sun zo da limamai saboda suna da mutane kuma sun yi magana ana ji. She yasa Light Foundation in kundin da muka wallafa limamen ga su doce shi ko ina. She yasa mun yi shi ba free of charge, a cikin aljifin mun yi copy 100.
Abinda kake nufi wato kun yi wani da kuka rubuta abinda ya danganci zaman lafiya, za ku raba ba limamai da pastocin Ghana duka gabaki daya da inda dai abin zai kai, wato duk kowane lokaci idan suka tsaya kan mimbarinsu su wasar da zaman lafiya, ko ba
haka ne? Abinda muka wallafa an ka karanta shi, mun yi shi kaman ka duba ma kaman jarida ko abin ga, amma akwai message ciki. Mun Kirista ya doce shi ya yi amfani, in musulmi ya doce shi ya yi amfani, ko an gayyace ka kai Kristiyan ne taron musulmai, ka san cikin addinin musulunci abinda aka fadi kan zaman lafiya. In ka karanta wannan kundu ka samu karin bayani da karin aske abinda ya sa muka yi. Sannan kuma Ghana aka ce Muslim and Muslimai da yan Krista mu duka muna tudan yan juna, muna zaman guda, ka ga gida guda ga musulmi ga kaza, anguwa guda ga jiran musulmi ga jiran wa Kristiyan, mu duka muna tare. Shi yasa zaman lafiya ya zama dole mu duka mu karfafa zaman lafiya.
Kana da fargaba da zabin da za
yi? Ai lalle akwai fargaba, to amma insha Allah da roƙon Allah da muka kiyaye manya-manyan da politicians sun ganda suke yi, ya san kaman indai akwai tashin hankali ko sarautar da kace na baka jin dadin shi. Shi yasa akwai dai fargaba, in ba fargaba ka duba abin da yake faruwa a kasan buku. Shekaru da shekuwa ba mu iya mun kashe wutan buku kawai kenan. To in wutan ya kama, Allah ya kiyaye wasu garu kafa, yaya za mu yi? Shi yasa na bukun ga ban zaman nan ga ce kaman mutane buku kawai ba, mu ma yana affecting mu. Me yasa? Saboda a duba irin arzikin da ake bata saboda a kashe da security da curfew da abubuwa da yan tsaro da suke wurin na kudin tattalin arziki na
ake dauka
ana abin
da kama wannan
da kwanci hankali, inda akwai kwanci hankali da an doce shi a jira liktoti, a jira hospital, a jira school, ayi abubuwa da yawa.
Gargadi ga matasa,
ina gani mu wannan gargare ne ma ina ciki, mu ji tsoron Allah, mu san cewa kaman in kaje ka jima wani ciwo ko wani ya lure ka, kaje ka yi jima baban wani ko uwan wani ciwo, to ka san kama akwai mutuwa, ba za ka zauna da rayuwanka hal abada ba. Ubangiji Allah yana ganin ka dare da rana. Shi yasa ka san kama ka duba abin addini ya fadi, wai in ka yi tattali ka kiyaye rai guda kaman kafance rai mutane duniya da baki daya, amma in ka zama kai sanadiya har rai ya fita kaman ka kashe mutane duniya duka baki daya.
La ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya.
Har ila yau a wannan taron muka ci karo da fitaccen masanin harkokin siyasa na kasa da kasa, inda yanzu haka za mu tattauna da shi.
Ina yau da gobe murya America.
Wannan taron da aka zo kana gani zai taimaka ma rayuwar matasa, irin taro haka na zaman lafiya da aka hada manyan pastoci da malumma?
Na farko, it goes a long way ya taimaka rayuwar matasa, don idan ni arni ne yanzu nan na zo nan a ko pastor na ma ya je kungiyar musulmai dan kan dan fahimci kamar alaka da musulmi ba laifi bane ba matsala bane isa idan na duna anguwa ma ko akwai musulmai da nuna su ma dan waya na matasa da bamu da fira bamu da alaka a ofu kamar o normal
da dadi ba komai tun da pastor na ya
in kusanta da su mu samu fahimta da fira sannan haka nan kuma sakon da suka ji nan duk da suka koma kan whatever platform da suke da shi sun isar sannan shi takardan ma da muka launch in nan on guided on wanga peaceful guiding bai ka duba akwai both perspective akwai ayoyin Quran da hadisi cikin sannan akwai chapters in Bible nasu da haka da suka kai wanga kuma kan platform su suka raba kuma to go a long way to deepen dama mu ba mu da matsala tsakanin jinin mama kin ga kwanci hankali babu ne da ake daukar shi kan wallasa ba you always have to ai kokarta ana tunasar da juna da ku akai rashin fahimta ya zo tsakanin mu amma idan muka fahimci muna tuna bai kai mi fada ba we always look for ways of settling our difference peacefully don sannan bi musulmi ba mu dewa kan kasan nan sai idan aka mai da wai don wani ya zama musulmi wani bai zama musulmi ba kai kan addini kawai da mu kafa zabi dai kai wani matsayi tankan an fara kafa kuriya akan addini da mu manta da actual issues of election election is about bread and butter abunda da mu ci sutura da rufasiri kawai da ganci addini ba don idan da mu biya tax ba tambaya na ina sallah ba tambayan wani kamar yana zuwa cuci ko tambayan wani yana zuba maturu giya ko wani abu ana karban tax ne flat kuma an karbi ne da kan waida yi maka wani abu da zai da ka samu amfani isa inda da mu fi mu kula da hankalin mu shine abin da aka karbi tax na rayi an aikata ko ba aikata ba eh rayi kaman ko yin ga kaman cikin ayyukan su bai da yadda kaman da su yi abin da ya dace to in the next instant aka samu matsala ba da je wajen police ma kai kara ba in kuwa doki murni ya sa cikin hannun shi tashi hankali ya fara zuwa kenan wannan ranan kafa zabin kuma da kanshi mu focus kan internet abin da ake kima misinformation and disinformation
ya da labaran ƙarya
kawai kowa ya tashi je zuba nashi kamin mu dauki mataki mu yi kokari mu bincike mu gan kaman abin aka ne ko ba aka bane in kuma ma aka ne kaman abin wani yayi abin da bai dace ba akwai umurnin kasa inda ya fiya address din wannan babbe mu yi kokari mu bi kan wayannan
dewa wannan zaben da za a yi wani abu ne kake gani wannan abin sai iya ya zama idan ma fitina ta shine silan
ya fito ga inda EC da koti suke ababen su yanzu nan
yanda EC hukumar zabe take son ta aiwatar da lamarin ta yanzu
idan ta kafa shakka cikin zuciyar wayansu ko EC na da gaskiya ko abin da ma ya dace dai musu karfi su amince kaman lalle it is the right thing ta kubin su karara a bayyane kowa na gani iso yan gari da kansu gan wanda ya dace da wanda even when the right thing is been done yeah it difficult I da kaman gaskiya
kaga siyasan kasashen waje to wannan zaben da za a yi 2024 nan 7th December nan akwai wani abin da kake ganin ya sha bamban da wasu abubuwan da siyasan da aka gudanar a bana
eh na farko kin ga kaman for the first time muna da former president recontesting for hukina and I think my dan muka duba for the first time perhaps in a long time or if not for the first time ever the two leading candidates su bin duka sun fito a cikin arewacin Ghana and so these two trend abu ne da ya zama
arewa
it has
been namu ya mu ci en zango
aha isa ya bari tsakanin mu cikin zango ma da kanshi ma the division is rabuwan ko
karfi
ya da karfi this time around is I think that's one of the key note da na gani
akwai gargadi da zaka yi sai mu kawo karshen ta
Now it is very simple. Kan wani matasan zango ya bar wani rude shi don siyasa ya je ya fada. It's about bread and butter. Abi amfanin duniya ne ba wani addini ba wani bauta ba abi addini bane shi sa. Ka duba inda ke ga ya maka tsakanin su don sun bin duka mutanen mu ma ne yan zango. Ka duba inda ka ga da ka ci amfanin daga kamar ya dace maka ko ai rayi da abin da mai shece da yazo yi idan aka bashi mulki kawai ka je ka kafa ka zo gida ka kwanta amma babu ne zaman da ka wanda mu zo muna buga juna muna jima juna ciwo ba.
Dan gabatar da kan.
Ni ne Alhassan Sulaiman Bello. Ina rakiya.
Masanin me?
Masanin siyasa, political analyst. Political analyst.
La ilaha illallah bu duniya doron zabo, duniya da.
Yanzu mun shiga shirin mu na gaba.
Kun jama'a masoro mu yanzu mun shiga inda wato matan mutumin shugaban kasa. Kuma uwar gidan dan takarar babban jam'iyyar mulki. Hajiya Samira. Inda za su gudanar da taro tsakaninta da ɗan iyaye mata matasa wannan taron na iyaye mata ne da matasa inda ta ce za su taru su tattauna damuwarsu sannan a yi karatun Qur'ani yanda za a yi kasar da zamana lafiya. Za mu ji bakin iyaye mata mu ji nasu ra'ayin dangane da wannan taro.
Wannan taro da mun yi shi ne saboda election da za a yi. Mu ba mu yarda da komai ba, ba Allah da Qur'ani ba. Isa muka zo muka kawo kukanmu muka sa annon Allah. Muna son Allah ya yi muna fada. Kuma ya sa NPC da PCC mu da su sai duka Allah ya sa su kwashi kujerar nan duka annon NDC. Kowa dai ya saya da mu Allah ya sa mu kwashi. Sannan babanmu kuma muna so a yi rasuwa da Qur'ani cikin Ghana. Muna so Qur'ani ya zama constitution Ghana. Qur'ani ya magana jagora. Mafarin shi mu ba mu haja sabida ta sa. Mu kira malummanmu mun yarda da Allah kuma mun yarda da su.
Sarga wannan kuka yanzu shi muryar ita da kanta hajjia samira lauyen.
Shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe.
Yana neman a buɗe mishi kofa. Bayan shi zuriyar annabi, bayan shi ƴan zango, bayan shi musulmai ke saye. In ya iya ya buɗe kofa wata rana zuwa gaba, shigan yaranku, jikokinku ba zai wuya ba. Shafin kofar nan jama'a hannunku yake. Yana buga kofa shafin hannunku yake. In kun bude mishi wata rana kuma kun samu. In ya dace wata rana naku ya zo. Yanda Allah ya ce in kama wani shi ma yayi manaka. Isa ku duba kaman votin ga zamu yi makanmu ne. Yanda muke fadi annan garin ga su suka fi yawa. Su suka zabi Dr. Bawumia yayi shugabanci. Su suka zabe shi yau suna kallon mu sun sa mu na ido suna kallo mai musulmai za su kuma ba ce abi abin banza ba alhairi da zai zo gare mu jama'a yau mun ya mu ce government da ya taba taimakon zango shine MPP ba government da ya taba zuwa ya tuna da ɗan zango yaran mu sun karatu yau takaicin ka jero kan school fees wurin wani ya wuce yau nursing training allowance yaran mu suka ji ana biyan su teacher training suka ji ana biyan su yau yaran mu suka je university Ghana card kada suke ne sun samu student loan su je university da shi yaran mu kuma su zama wata wani abu wata rana abinda ake nema kenan yau inda muke sayin ga muna nema muna mamo bi shekara da shekaru albarkace MPP government muka samu wuri haka muna zaune abin fari abin sha'awa yau mu duba projects da aka samu she da in ka shiga wani zango a ce ba inda za a baka kai project amma ayin projects da dama yaran mu an ba su scholarship sun je su koya yaran mu sun samu aiki suna yi amma kadan kenan insha Allah idan sarautar ya zo mun samu fiye da haka saboda wanga dai zamanin namu ne kuma wai namu ya fi nasu zamanin namu ne gida ya koshi sannan waje ya samu gida ya koshi sannan waje ya samu isa ku yi hakuri saboda Allah ni nace wanda ke NDC ma na san ana yin siyasan son rai kana son abu ka kama saya wurin amma ranar December 7th Saturday mai zuwa garin Asaba kin ka je ka vote ma Dr. Mahmudu Bawumia saboda ka farkar da NDC kamar su ma su kawo mana musulmi don ka cire vote musulmai da ƴan zango cikin vote NDC ba su taba cin sarauta gananga musulmai da ƴan zango suka malama NDC bayan amma sun taba ma musulmi alfarma irin haka sun taba cire ma mataimakin shugaban kasa musulmi ba su taba yi ba kamu yadda zama da mu hauya ai aiki da mu a jingine mu gefe a ce mu dai in za je gaba ba zuwa da mu kamu yadda mu hakuri saboda Allah
muliya America kenan mai gidan mai daba gurmi
to madalla an gaida malama Hawwa Abdul Karim da fatan za a gudanar da zaben kasar Ghana lami lafiya cikin aminci da haka kuma muka zo ga ƙarshen shirin namu na yau a madadin Hawwa Abdul Karim din da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona Nanduru da ta haɗa mana shirin a wasu shirin ki muku fatan alheri daga nan Washington DC